mai sauraro a wannan makon na halarci masallacin Juma'a na shalkwatar na ƴan sandan jihar Kano da ke Banfai, inda limamin masallacin SC Abdulkadir Haruna ya gabatar da hudubarsa game da al'amuran da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi da kuma yanayin da za a samu mafita a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama. Kuma ta wannan huduba ta yi bayani ne game da wato shigowar watan da aka yi tsayayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata Rabiul Awwal da muke ciki, ga limamin masallacin da karin bayani game da hudubar a taƙaice.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda abin da ya gabata huduban mun tunatar da juna ne kasancewar muna cikin wata na Rabiul Awwal, wanda wata ne da duniya ta samu albarka a cikinsa, haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata, nasara ta kafa daula ta musulunci ta farko, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata, kuma karshe ma dai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kare cikin wannan wata. Sai muga cewa musulunci dan adam bai da wani gata da ya wuce musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kai a matsayin ka na musulmi ya kamata ka san wannan manzo mai girma, ka san haƙƙoƙinsa, ka san ɗabi'o'insa da halayensa, sannan ka san haƙƙin da kai yake kanka nasa. To mun tunatar da yan uwa dangane da darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a takaice, sannan kuma da irin gwagwarmayar da ya yi kafin wannan addini ya kawo gare mu mu same shi a haka. To mu yanzu menene abin da yake wajibi? Wajibi ne mu ƙaunace shi ƙauna ta haƙiƙa, kuma mu so shi, mu girmama shi, amma duk wannan yana bayan biyayya da koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Kira za a gane musulmin da yake koyi da kuma biyayya ga tayyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
To amfani da aya da Allah madaukin sarki ce, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ma'ana koyi na ƙwarai ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulmi ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin abun gwaji a rayuwarsa baki daya, wannan shi zai samu jin kai rayuwa ta duniya da ta lahira baki daya.
To akwai batu na cinikayya game da al'amuran da ba a iya ganin su ko kuma abin da ba a gani ba tare da yaqinin ga yanda yake ko kalar da yake ba. Shin a mahanga addinin musulunci ya halatta mutum ya yi abin da zai gani ba ko kuma ba shi da yaqini ko ya mu'amala kasuwanci akan wannan abu?
To wannan kashi biyu ne. Akwai abin da malamai suke cewa bai'ul garar, ma'ana cinikin abin da yake garari, kasuwancin abin da yake garari, abin da ba za a iya ganin sa ba, ko kuma abin da babu shi a hannu, wannan bai halatta ba cikin musulunci. Sai kuma wani abin da yake akwai shi amma ba a ba da dama a gan shi ba, wannan shari'a ta ba da dama. Misali abin da yake sealed a rufe a tsari na kasuwanci ba a buɗe shi, to wannan ba za ka ce dole sai an buɗe ba, indai ka riga ka san menene a ciki kuma an samu yarjejeniya. Amma a dunkule cinikin abin da babu shi ko kuma cinikin abin da ba a san shi ba ko kuma bai zo hannu ba ko garari, wannan haramu ne a cikin musulunci.
To ni sauraro da fatan Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji, kuma kamar yadda aka ji ita wannan huduba ta yi bayani ne game da wato shigowar watan da aka yi tsayayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan Rabiul Awwal da muke ciki. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da lafiyar marar zamani.